بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. بايان هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A ci gaba da karatunmu da muke a cikin littafin Ad-Durusul Yawmiyya min As-Sunan wal Ahkam Ash-Shar'iyya, littafi wallafar Al-Sheikh Rashid Ibn Hussein Al-Abdul Karim, Allah madaukakin sarki ya bashi lada. Karatun da muke a wannan masallaci Jami'u Muhammad Al-Amin sallallahu alaihi wasallam, masallacin da yake nan unguwar Bidawa a cikin garin Azare, ƙaramar hukumar Katagum, jihar Bauchi, Najeriya. Yau muna darasi na takwas ne, to amma darasi na takwas da darasi na tara suna karatu ne a kan azumin Tasu'a da Ashura. Lura da yadda a farkon gabatarwa wannan littafi na yi mana bayanin cewa malam ya tsara wannan littafi ne a kan ranakun shekara, don haka waɗansu darussan za su riƙar zuwa ne lura da yadda halin ibada yake ciki a wannan lokaci. Idan an fara karatu littafin nan a ɗaya ga watan Al-Muharram shekarar Musulunci da Hijira, to takwas ga wata ana jajiberin za a tashi da Tasu'a kenan, tara ga wata kuma washe gari za a yi azumin Ashura kenan. Don haka a lissafin malam yau muna takwas ga wata, to gobe za a tashi da Tasu'a ne, jibi kuma Ashura, inda mun ɗauki karatun a watan Al-Muharram ne. Amma yanzu muna watan Rajab ne, watan Rajab ɗin ma yau uku ko huɗu ga wata. Don haka dukkan darussa da suke da alaƙa da wata munasaba za mu dinga tsallake su a matsayin bashi. Idan munasabar ta zo, sai mu dawo mu karanta wannan darasi. Don haka za mu karanta sabon darasi, wujubu ta'atir rasuli sallallahu alaihi wasallama wa tarku kulli qawlin li qawlihi, wajibcin yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta'a da kuma barin duk wata magana in dai akwai tasa magana. Qala Allah ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ubangiji ta'ala yace, na rantse da Ubangijinka, ba za su yi imani ba har sai sun hukuntar da kai cikin abin da ke faruwa tsakaninsu na saɓani. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, sannan idan sun kawo maka hukuncin, idan kai hukuncin, ba za su ji kunci a ransu na hukuncin da kai ba. Wa yusallimu taslima, sannan kuma har sai sun miƙa wuya. Wa qala, haka Allah maɗaukakin sarki ya ce, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ubangiji ta'ala ya ce, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin, bai kamaci mu'mini namiji ba, haka nan bai kamaci mu'mina mace ba, idza qada Allahu wa rasuluhu amran, idan Allah da manzonsa ya yanke wani al'amari, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, a ce suna da sauran zabi a nasu al'amarin. Bai kamaci mu'mini ko mu'mina ba, idan Allah ya yi hukunci ko ma'aikin Allah ya yi hukunci, a ce kuma suna da sauran wani zabi a nasu al'amarin. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu, dukan wanda ya saba wa Allah da manzonsa, faqad dhalla dhalalan mubina, hakika ya bata bayyanannan bata. Wa qala, Allah ya kuma cewa, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Allah ya ce sani kadai fadin mu'minai idza du'u ila Allahi wa rasulihi, idan aka kiraye su zuwa ga Allah da manzonsa, liyahkuma bainahum, domin Allah ya hukunci tsakanin su, kuma zan Allah ya zartar da wani hukunci tsakanin su, to mu'minai idan an kiraye su zuwa ga haka, iya abin da suke cewa an yaqulu sami'na wa ata'na, suna cewa mun ji kuma mun bi babu gardama, wa ula'ika humul muflihun, Allah ya ce waɗannan kuma su ne marabauta masu tsira. Wa qala, Allah ya kuma cewa, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ubangiji yace فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, waɗanda suke sabawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to su taka tsantsan, su bi a hankali, an tusibahum fitnatun, gudun kar wata fitina ta same su a nan gidan duniya su rasa addininsu, aw yusibahum azabun alim, ko kuma wata azaba mai radadi ta tadda su a gobe kiyama. Hadisi yazo daga Abu Hurairah radiyallahu anhu qala, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, qila wa man ya'ba ya rasulullah, qala man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba. Akhrajahu al-Bukhari. Hadithin Abu Huraira wadda Bukhari ya rawaito shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace dukkan al'umma ta za su shiga aljanna, illa man aba, sai in wanda yake. Kila aka ce wa man ya aba ya rasulullah, ya ma'aikin Allah waye kuma zai ki shiga aljanna? Kala yace man ata'ani dakhala aljanna, wanda yayi min da'a zai shiga aljanna, wa man 'asani faqad aba, wanda kuma ya saba min to ya ki shiga aljanna da kansa. Asharhu, sharhin karatu yace, ta'atu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa tarku kulli qawlin inda qawlihi wat taslimu lahu hiya alqa'idatu athaniyatu allati yaqumu alaiha ad-din. Malan yace yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya da kuma barin duk wani batu in dai akwai nasa batun, barin duk wani zance ko ra'ayi in dai akwai nasa zance ko ra'ayin, wat taslimu lahu, da kuma sallama masa da mika masa wuya sai abin da yace, sai abin da yayi, hiya alqa'idatu athaniya, wannan ita ce ka'ida ta biyu, allati yaqumu alaiha ad-dinu, wadda addini ke tsayuwa akanta, wa hiya ma'ana shahadati anna muhammadar rasulullah, ita ce ma'anar shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne. فالدين قائم على قاعدتين, addini yana kafuwa ne, yana tsayuwa ne akan ka'ida guda biyu. Ka'ida ta farko, alla yu'bada illa Allah, kada a bauta wa kowa sai Allah. Ka'ida ta biyu, an yuta'a rasulullah, ayi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wala sabila ila al-huda wal falahi wan najati min al-fitani wa ila dukhulil jannati illa bi ta'ati rasul sallallahu alaihi wasallam. Babu wata hanya zuwa ga shari'a, ba wata hanya zuwa ga rabauta, babu wata hanya zuwa ga tsira, min al fitani, daga dukkan fitintunin duniya da lahira, wa ila dukhulil janna, babu wata hanya kuma mai nusarwa zuwa shiga aljanna, illa bi ta'ati rasul sallallahu alaihi wasallama, dole sai da yi wa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi biyayya. Al-fawa'id, fa'idojin wannan karatu. Fa'ida ta farko, wujubu ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa taqdimi qawlihi ala qawli kulli ahadin min al-bashar, wajibcin da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma wajibcin gabatar da maganarsa akan maganar kowa cikin mutane. Fa'ida ta biyu, anna ta'atar rasuli sababu li dukhulil janna, biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanadi ne na shiga aljanna. Na uku, anna ma'siyatar rasuli wa mukhalafata amrihi sababun liluqu'i fil fitnati wal azabi. Saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma kaucewa umarninsa sababi ne na aukawa cikin fitina da kuma azaba ranar gobe kiyama. Allah ka tsare mu, ka kiyashe mu, ka tsiratar da mu. Ubangiji Allah ka tabbatar da mu akan imanin mu. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Amen.